أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kadarta haduwar mu a wannan yammaci na alhamishi yau muna 16 ga wata na as-safar wata na biyu shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya dace da 25 din watan goma miladiya ta 2018 insha Allah ta'ala za mu tasa daga inda muka tsaya bayan tsawon lokaci ba mu yi karatu ba kira za mu tasa a cikin karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifa sallama zalla sallallahu alaihi wasallama tun daga kabbara al-harama har zuwa sallama kaman kana ganinta wallafan shehu malami Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma da izinin Allah zai zamanto darasi na 33 a cikin wannan littafin magana ta ƙarshe ko kuma bayani na ƙarshe da malam ya mana mun yi magana akan wujubut tashahhud wajibcin yin tahiyya haka kuma da an shar'anta babu laihi bayan tahiyya zaka iya yin addu'o'i kamar yadda bayani ya riga ya gabata matashiyar karatu yau shine siyagut tashahhudi siyagut tashahhudi bimana kala-kala daban-daban na at-tahiyya da ake yi daga ce at-tashahhud bimana shine at-tahiyya to ita kuma kala ce daban-daban anan malam ya kawo mana riwaya daban-daban ko kuma kala daban-daban wanda sun kai kusan kala guda 6 a wanda malam ya kawo a cikin wannan littafi kenan siga kaza da siga kaza da siga kaza da siga kaza wanda kowace ɗaya daga cikin 6 nan ka dauka kai tayi zaka iya takaita akan daya ko kuma ka harrace wasu adadi na yanayin yanda ake tahiyya in ka karanta wannan yau gobe ka karanta waccan jiba karanta wannan ka rika sassauyawa maliki cewa wa allamahum sallallahu alaihi wa sallama anwa'an min siyaghi at-tashahhudi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sahabban shi nau'i daban-daban na daga yanayi da kaifiya na yanda ake yin tahiyya a tahiyya ta fari maliki cewa tashahhud ibn abbas tashahhud ibn mas'ud tashahhud bi ma'ana tahiyya wanda tazo daga hadisin abdullah ibn mas'ud qala yake cewa علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد منزان الله تسيرا da aminci Allah subhanahu a gare shi ya karantar da ni at-tahiyya wa kaffi baina kaffaihi tafin hannuna yana tsakanin tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu kenan manzon Allah ya rike Abdullah dan Mas'ud ya karantar da shi tahiyya sai yake cewa kama yu'allimuni as-surata min al-qur'ani kamar yadda yake karantar da ni sura a cikin al-qur'ani mai girma mi manzalla karantar da shi at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihina hazuwa dai karshen abinda shi Abdullah dan Mas'ud ya kawo ana a takaitaccen tarjuma na abinda ita wannan kallafuzza na tahiyya suke nihi idan ka ce at-tahiyatu lillahi بمعنى البقاء والدوام لله والملك له ايضا اذا كتي الدوام والبقاء دوما دوان زوا تا تقيتا اكن الله مي غيرما دا بوايا هكا كوما ملكي نا الله ني مي غيرما دا بوايا كو كوما wannan lafazin na at-tahiyatu ka dauke shi a matsayin lafazi ne wanda yadullu ala al-uluwi wad-dawam yana nuhi akan daukaka kenan daukaka na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne mulki na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne wanzuwa shi ma na Allah ne shine ma'anar at-tahiyatu lillahi sai yace was-salawatu idan ka ce as-salawatu bi ma'ana addu'a sabitun lillahi wa yashmalu jami'u ma shara Allahu min as-salawati dukkan abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta kenan lafazin as-salawatu yana daukar ma'ana guda biyu ko ka kira shi da suna addu'a ko kuma ka kira shi da suna salloli wanda suke na farilla ko kuma sallar take ta nafila kenan was-salawatu wat-tayyibat idan ka ce at-tayyibat shine ma taba min al-kalami wa hasuna abinda yayi kyau na daga magana ya ingantu shine at-tayyibat kenan wadannan as-salawat at-tayyibat sai ka ce assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, da rahama ta Ubangiji da albarkatun Ubangiji. Yace assalamu alaina, amincin Allah ya tabbata a gare mu, wa ala ibadillahi salihina, haka amincin Allah ya tabbata akan bayin Allah nagari. To anan malam sai ka wata magana kahin ya ida samu ka karshen tahiyya, sai yace fa innahu idza qala zalika, idan bawa ya faɗi haka yace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, faɗin wannan da yake yi manzon Allah yake ce asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi, wannan addu'a tashi ta tabbata akan dukkan wani bawa na kirki a sama yake ko kuma a ƙasa yake. Kenan a lokacin da kake irin waɗannan kalmomi na alheri ka hada gaba daya bayi na Ubangiji subhanahu wataala da suke sama da wanda suke ƙasa, akan cewa lalle Ubangiji subhanahu wataala yayi mai kira shi da suna yayi rahama a gare su. Sai malai ya karasa tahiyar bayan ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah, na shaida babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah mai girma da buwaya, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina mai shaidawa lalle manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bi ma'ana bawan Allah ne, wa rasuluhu kuma manzon Allah ne, bawan Allah ne manzon Allah ne. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wa huwa baina zahranai, wa huwa baina zahranaina, a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tare da mu, muke cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sai yake cewa falamma qubida, lokacin da aka amshi rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kulna, sai muke cewa assalamu alan nabiyyi, amincin Allah ya tabbata ga Annabi. Amma lokacin da manzon Allah yana rayuwa suke cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, amincin Allah tabbata a gare ka ya kai Annabi. Amma bayan Ubangiji subhanahu wataala ya amshi rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sai muka ce maimakon mu ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai mu ce assalamu alan nabiyyi, amincin Allah ya tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine kala na farko na nau'in tahiyya wadda Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi. Tafin hannun Abdullahi dan Mas'ud yana tsakanin tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu, ya karantar da shi ga yanda ya kamata yayi lokacin da yayi zaman tahiyya. Kalan tahiyya na biyu, siga ta biyu, malai ce tashahhud ibn Abbas, tashahhud mana tahiyya da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas. Qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'ani, ya kasance Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu at-tahiyya kamar yadda yake karantar da mu sura ta Al-Qur'ani. Kenan irin magana Abdullahi dan Mas'ud jayyid yake cewa min al-Qur'ani, fa kana yaqulu, ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-tahiyyatu wal barak wa at-tahiyyatu al-mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, wa fi riwayatin, aw ta riwaya kuma sai ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kenan wannan bambance duka sun tabbata, kuma kowanne ɗaya daga cikin su mutum ya dauka yayi babu matsala. Kenan wannan siga ta tahiyya ta Abdullahi dan Mas'ud. Sai mu ƙara gaba, siga tahiyya ta Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Umar da yake ga Umar dan Khattab. Shi Abdullahi dan Umar yake cewa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, annahu qala, lalle manzon Allah yake cewa fit tashahhudi, a game da abin da ya shahi tahiyya, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Qala ibn Umar, lokacin da Abdullahi dan Umar ya zo ne sai yake cewa zittu fiha, na ƙara a cikin wannan tahiyar. To anan kuma zamu zo mu ga maganganun malamai akan cewa to Abdullahi dan Umar yana da ikon da zai ƙara wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba. Tunda nan cewa zittu fiha, na ƙara a cikin ita at-tahiyyan nan, me na ƙara, wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi, kira ƙara wa barakatuhu, sai ya ce assalamu, sai ya ci gaba da assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, ashhadu an la ilaha illa Allah qala ibn umar abdullah dan umar hallo kasake cewa wazidtu fiha sai na kara lokaci in nace ashhadu an la ilaha illa Allah sai kara mi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to wannan magana ta abdullah dan umar nakan cewa sai na kara kaza zamu zo mu magana akan shi insha Allah ta'ala kenan mu ga shin ana da damar da za a iya karawa ko kuma a haka ne abin da yake ya tabbata kenan da sauran maganganu da malamai suka yi sigan tahiyata hudu ita ce tahiyata abu musa al-ash'ari Allah kare yarda a gare shi mali ce tashahhud abi musa al-ash'ari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza kana indal al-qa'ida idan ya zamanto a wajen zama imana ka zo ka zauna zama na tahiyya manzo Allah yake cewa indal qa'ida falyakun min awwali qawli ahadikum ya zamanto maganar dayan ku daga ka zauna zama irin na tahiyya me ya kamata ka fara cewa karka ce komi abinda zaka ce shine at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا كان زمن تهيا أبن أكي بكاتا أغريك شين كفارة التحيات لله عز وجل نعم أبو موسى الأشعري كتشوى سبع كلمات هن تحية الصلاة سبع كلمات هن تحية الصلاة كلمومي قدابكوي سوني tahiyya na sallah shine gaisuwa na sallah kalmomi guda nawa yace ha guda bako go to mu ilga su mu gani kalma ta farko at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi daya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu biyu wa rahmatullahi wa barakatuhu uku assalamu alayna hudu wa ala ibadillahi as-salihina biyar أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نوى شدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي وأن كلمة من قد بقي سوسك يحقوا إذا كنت كلمة كما نن كلمة ديك إنه بيانا لهم كلمة مو هكبا كلمة تنا زوى دم أنا فراز على عربتي كما فراز جاء ما كما تأكيرات رسونا كلمة وأن سونا كلمة من قد bakwai waɗanda suke dokan abin da ya shahi tahiyya malike cewa tahiyya siga ta gaba ita ce tashahhudu Umar ibn al-Khattab tahiyya ta Umar dan Khattab Allah kare yarda gare shi yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam yuallimu an-nas at-tashahhuda wa huwa 'ala al-minbari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mutane tahiyya manzo Allah yana saman minbari yake karantar da su ga yanda ake tahiyya ya kulu yana cewa kulu ku ce kenan talqini yake musu yana hadi suna hadi at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu hazza kuma karshe an gane to wannan shi ita kuma ita ce sigan tahiyata Umar dan Khattab Allah kare yarda gare shi siga ta gaba ita ce siga ta Aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bintu as-siddiqi mai gaskiya diyar mai gaskiya matar mai gaskiya ita ce Aisha ummul mu'minina ko ita mai gaskiya mahaifinta mai gaskiya Abubakar Siddiq mijinta mai gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa qala al-qasim ibn muhammad al-qasim ibn muhammad yake cewa kenan yake ta kanat aishatu ta kasance Aisha tu'allimuna at-tashahhuda tana karantar da mu tahiyya wa tushiru bi yadiha taqulu tana nuni da hannunta tana cewa at-tahiyatu tayyibatu salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala an-nabiyyi daga nan kuma sai ta ida da sauran irin abin da aka saba ila akhir at-tashahhud har zuwa karshen tashahhud amma na Abdullah dan Mas'ud tun daga assalamu ala an-nabiyyi yanzu daga nan kuma sai ka daso daga tahiyata Abdullahi dan Mas'ud waɗannan kusan sune siga ko kuma yanayi guda bakwai guda shida wanda anan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama yanayi yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yin tahiyya to anan malamin suke cewa alaikum salam al fawaidu al mustanbata fa'idodi al fawaidu al mustanbata fa'idodi da zamu iya cirowa min hadisi tashahhudi daga wannan hadisin da ya karantar da mutahiya mi zamu iya tsungurowa a ciki na fa'idodi ga abubuwa kamar haka abu na farko dalla al hadisu ala mashru'iyyati ta'allumi azkari salati lin nas hadisin nan yayi nuni akan shar'ancin karantar da mutane dukkan wani zikiri da ake a cikin ina a cikin sallah tun daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya hausa minbari yana hadi suna hadi an gane kenan sai a karantar da mutane ga yanda ya kamata ku yi in aka yi ruku'i ga abin da ake hadi in aka yi sujada ga abin da ake hadi in aka taso ga abin da ake hadi kenan karawar mutane haka ne cikin duhu sai yace fa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama allama ibn abbas ibn mas'ud manzo Allah ya karantar da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah kare yarda a gare shi ya karantar da shi zikran min azkari salat ya karantar da shi wani nau'i na zikiri daga cikin irin dangin zikirin da ake a cikin sallah abu nabiyyu yadullu alhadith ala anna annabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yuallimuhum surata min alqur'ani hatta yahfazuha kuma zamu fahimci cewa lalle manzo Allah yana karantar da sahabban shi sura ta alqur'ani har sai sun harrace ita wannan sura an gane har sai sun harrace ita wannan sura tunda cai yuallimuna at-tashahhud yana karantar da mu tahiyya kamar yadda yake karantar da mu sura ta alqur'ani kenan ya nuni akan cewa sura alqur'ani manzo Allah yake musu karantar da su yake har su harrace kuma akwai da yawa daga cikin sahabbai suka harrace abubuwa da yawa a dalilin karantawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah to wannan shi ma iya ɗaya daga cikin abinda wannan hadisi ke karantar da mu dalili kuma akan haka bizzat maganar Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa kama yuallimuna surata min alquran kamar yadda yake karantar da mu sura alqurani haka yake karantar da mu tahiyya kenan yana karantar da su surorin alqurani mai girma abu na uku malai ya ce wa yadullu alhadith kaffi baina kaffaihi ala annahu min wasa'ili ta'limi tullabi da yake cewa hannuna yana tsakanin hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce yana ɗaya daga cikin abin da yake sa yaro ya rike abu ko kuma dalibi ilimi ya rike abu kenan malami ya kama hannun shi an gane malami ya kama hannun shi kenan a lokacin da ya kama hannun shi nan zai rika yin wani shuuri na daban zai bada kuma muhimmancin akan abin da za a faɗi mishi haka kuma zai bada kulawa abu na hudu wannan hadisi yana karantar da mu annal muallima yukarriru alfaza litullabi hatta yashal hifzuha malami ana so ya rika maimaita kalmomin da yake karantar da dalibai har ya zamanto abun ya zo musu da sauki wajen su harrace shi kaga manzo Allah haka yake wa sahabbai yana maimaita musu har su harrace abu na biyar qawluhu attahiyatu yahtamil iddat ma'ani idan ka ce kalmar attahiya yana dauke da ma'anoni da yawa daga cikin su yana nihin akan mulki yana nihin wanzuwa yana nihin ubangiji subhanahu wataala shine wanda ya wohinta daga dukkan wata siffa tana kasa ba ta hawa ubangiji subhanahu wataala irin wannan kalmar attahiya yana nihin akan waɗannan ma'anoni to anan malam yayi wasu maganganu masu tsawo zamu karanta wasu daga cikin su wasu kuma bar su abu na farko mas'alatul ula malaki cewa an shar'anta zaman tahiyya fi kulli raka'atayn a cikin dukkan raka'a guda biyu dalili akan haka dalili haka hadisin Aisha Allah kada da ra'a gare ta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyya ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada a cikin kowace raka'a guda biyu sai karanta tahiyya kenan yayi nuni akan cewa in kai tahiyya an kai raka'a guda biyu ka zauna kai me kai tahiyya ko da ba sallama za ka yi ba in yaso sai kai gaba sai ka kara sai ka miƙe sai ka kara abin da za ka kara مساله تبيو يشرع قول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره اول ما يقعد للجلوس للتشهد هركون زمن ده متن زي نتهيا daga ka zamana abin da ake so ka fara hadi shine me shine kalma ta attahiyat lillahi zuwa karshe kenan karka zamana kuma ka shiga wani abu ko ka shiga wasu addu'o'i ko na makamancin wannan abu nawar ko kana zama abin da ake bukata shine kai tahiya مساله الثالثه مالك ما حكم الجلوس للتشهد ما حكم زمن تهيا مالك فنقول زامو تي الادله قامت على الجلوس للتشهد واجب دليل سنوني اكن cewa زمن تهيا واجبيني dalili kuma akan haka ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ya mance zaman tahiyya sai yayi sujada ta mi sai yayi sujada ta rabkanwa bi ma'ana sai yayi sujada ta sahwu ko qabli ko bai ba ya danganta da yanda ya wannan kinshi idan kuma zaman ne ba da kenan ragi ne in za mu doko akan mazhaba ta malikiya kenan ragi ko me ya kamata a yi qabli za'i ko ba adi za'i qabli za'i to kasancewar idan aka bar shi har sai an yi wa sallar faci suka ce kenan iya da muhimmancin da yana ya kai matsayin ya samu matsayin wajibi mas'ala ta ga malai ke cewa yushra'u fi nihayati hada tashahhud addu'a ai shar'anta a ƙarshen idan ka zo ka karanta tahiyya ka kare an shar'anta babu lahi zaka iya addu'a an yad'u al-insan bima sha'a mutun yayin irin addu'o'in da yaga dama malai cewa wa huwa ma ja'a fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama kuma shine yazo a cikin maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka karanta tahiyya ka kare kai salatu annabi ka kare bayan shi kana da ikon da zaka roki ubangiji subhanahu wataala ya gyara maka al'amuran ka ko na duniya ko na lahira kuma da irin halishan da kake iya yin magana a fahimce ka sawa'un ya kasance ko da Hausa ko ya zamanto da barbarci ko ya zamanto da fulatanci an hiso da ya kasance da larabci in ya samu idan ko bai samu ba to addu'a ka zaka iya yin ta da kowane halishi saboda ubangiji subhanahu wataala yana jin kowane halishi an gane kenan babu laihi mutum zai iya yin addu'a mashru' ne zaka yin addu'o'in ka da ya kamata kuma shi yasa su da yawa sallar magabata za ka sallar cewa take tana jimawa bayan an yi tahiyya an yi salatu annabi za a tsaya a yi ta irin waɗannan addu'o'in tunda nan ne aka baka dama kai addu'a ba sai an kare sallah ba kuma ku zo ku rika cewa ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza alhali kuma babu wani dalili wanda ya nuna akan haka nan a ina ya kamata ai wannan addu'o'in a cikin sujada haka kuma a cikin zaman tahiyya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yake ce aqrabu ma yakunu al-abd min rabbihi lokacin da bawa yahi kusantan Allah shine lokacin da bawa yake cikin sujada dan haka fajtahidu fi du'a ku yi kokari ku bada hamzari akan abin da ya shafi addu'a fa qamin an mustajaba lakum kusan kuna da garanti ubangiji subhanahu wataala ya amsa muku to amma sai kai sujada shafshaf tahiyya shafshaf in ka kare kuma sai ka zama halaka rika wasu abubuwa wanda ai addu'a kaza addu'a kaza addu'a kaza addu'a kaza wanda banda al-azkar al-warida fi sunnati al-mutahhara babu wani abin da zaka yi akwai abin da wannan lake bada a matsayin abin da za a karanta lokacin da aka yi sallama na sallah ta farilla amma irin abubuwa da ake na addu'a kaza maganin wani ne kaza kaza wanda duka bai da wani asali babu wani dalili ko daya manzala bai taba yi ba sahabban shi ba su taba yi ba a ina suke addu'o'in su a cikin sujada fadar ubangiji subhanahu wataala فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب idan ka kare sallarka ka kahu a inda kake wannan ana nihin akan mutun ya karanta waɗannan addu'o'in da suka zo wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ai akwai su manzala in aka kare sallah yana daga murya shi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta hazwa addu'o'in abun da mutun zai karanta bayan sallah manzala a dalilin karanta sautin shi da yake karantawa an gane wannan yasa da yawa daga cikin sahabbai anan suka harrace addu'a akwai wani na so ka shubhan cewa a ai idan aka kare sallah ana jin sauti a cikin masallaci eh akwai sauti wannan sautin ko ba addu'a ba addu'a bace ake addu'a mas'ala inma hiya addu'a ibada saboda addu'a kala biyu ne akwai addu'a mas'ala akwai addu'a ibada addu'a ta ibada ita ce abinda gashi na aka ce maka an kare sallah ka karanta wanda manzalla shi karanta kai makaranta akwai du'a mas'ala wanda bukatunka ne kai naka abinda zai zama to misali ni abin da zan roka da ban yake da abin da kai zaka roka haka ne ko abinda wani zai roka ba shi bane wani zai roka matsalan wani ba ta wani bace ba wannan du'a mas'ala kenan to ita du'a mas'ala babu ita bayan an kare sallah fa idza faragta fansab in ka kare ka kahu ka karanta du'a ibada wa ila rabbika farghab zuwa ga ubangijinka kai kwadayi saboda in ka duba addu'o'in gaba daya suna nuni zuwa ga kwadayi ga Allah subhanahu wataala akan yayi rahama a gare ka da nisantar da kai daga dukkan wani abun da yake kalubale ne ko a duniya ko a lahira to nan ya kamata mutun yayi addu'a a lokacin da aka kammala tahiyya kenan kana da daman da zaka yi addu'o'i na ubangiji ya biya maka bukata kaza Allah ya kare ka daga kaza Allah ma kaza Allah ma kaza da sauransu wannan anan zaka yi su amma idan ka fito daga cikin sallah baka da wani dalili akan haka nan tunda haka rayuwar sahabbai ta karantar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa haka akai bayan shi ma haka akai dukkan kutub da za ka karanta na koyon musulunci hatta da kutub na kutubul lafiqul malikiyya ba za ka samu irin wannan addu'an ta bayan sallah ba liman ya juyo cewa ma musu karanta kaza su yi kaza su yi kaza wannan babu shi Allah fahimtar da mu maliki cewa al mas'alatu taliya abu na gaba anna hadha tashahhud tawqifi shi at-tahiyya da kake gani abu ne wanda yake tawqifi aka ce wannan ibada ce tawqifiyya bi ma'ana tawqufi za ai in aka zo sai a tsaya tiris kowa ya tsaya ni in tsaya kai ka tsaya kai ki tsaya daga ina za mu samu mabubbugan wannan ibada daga littafin Allah daga hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita tahiyya tana ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka baka ce yau ka goge a laranci tunda ka fahimci abin da tahiyya take nihi kai ma bari ka kirkiro taka baka da wannan dama to shine malama ana yake cewa anna tashahhuda tawqifi lalle abin da ya shahi tahiyya wani abu ne wanda yake tawqifi da haka fala yajuzu li ahadin an yughayyira aw yubaddila an siyaghi allati waradat ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka ba wanda ya isa ya kawo wata ko kuma ya canza wata siga daga cikin sigar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar mali yace dalili kuma akan wannan maganar wa dalil annahu sabata bil hadisi inda al-bukhari hadisi yazo a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhum at-tashahhuda kama yuallimuhum as-surata min al-qur'an yana karantar da su tahiyya kamar da yake karantar da su surata al-qur'ani ka da wanda zaka saki aya ka ce a wannan ayar ai dai kaza take ni da haka ni ya bar in ka larabci na a yau ka da wannan dama makara to kasancewa sun kamanta ita karantar da su tahiyya da karantar da su al-qur'ani kenan yake nuni akan cewa babu wani wanda yake da ikon ya saki kuma a cikin rayuwar sahabbai bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani mutum guda ɗaya ba wanda ya saki da haka kenan abu ne wanda yake tauƙifi kenan ba wani abu ne da zaka zo kai ma ka ce a ni bari in ka kokari na a ciki wannan da aka bada sigan nan guda shidda kai ma ka harrace daga cikin su daya biyu ne uku ne yanzu karanta a cikin sallarka malaike cewa annahu sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum at-tashahhud kama yuallimuhum as-surata min al-qur'an ai kana ya'khuz alaihim idza ghayyaru aw baddalu fi alfaz at-tashahhud mazalla yana musu gyara idan mutum yana karanta tahiyya lokacin da yake koya musu in yace kaza kace kaza sai ya komo ya gyara maka an gane tare da cewa wanda yake karantar da su dinan gaba ɗayan su laraba ne ko da sun sake abin za su sake shi ma zai dauki wannan irin nafsin ma'ana to amma kasance wani abu ne wanda ga yanda yake bai halatta ba kai ka sake ya kamar Allah sai ya sake maido su ya karantar da su fa iza baddala idan ɗayan su ya sauya wani abu manzo Allah sai ya maido shi ya gyara mushi ko kuma ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu ko kuma ya sake wani lafazi manzo Allah sai ya gyara mushi kama kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu bil qur'ani al-karim kamar yanda yake musu lokacin da ake karanta al-qur'ani mai girma ko kuma yake koya musu al-qur'ani mai girma sai malai ce wa hadha yadullu ala anna at-tahiyyatu lillahi siyaghuha tawqifiyya da haka wanda yake nuna akan cewa dukkan nau'i daban-daban da suka zo na tahiyya yanayin su ya zo ne tawqifi wani abu ne wanda kowa zai tsaya yayi irin yanda manzo Allah yayi يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ صيغة أو أكثر من هذه الصيغ الواردة ويلتزمها كهرتشي كوداي كوسما دحكنا كما كان لازم تيشي ولا يغير فيها شيء ولا يبدل منها كرك ساكي وانا ابو كما كان كرجير كي تمنا ابو تو اتشان من كرنت عبد الله دا مسؤول عبد الله دا عمر يايمي يا قارقو جيد زامو دو كان وانا مسألة mas'ala ta gaba malai ke cewa anna du'a at-tahiyya sunna yake cewa an yakuna fihi fil khafa as-sunnatu fihi an yakuna fil khafa'i wa la yujhar biha sunna abinda ayazo a addinance lokacin da za ka karanta tahiyya kayi ta a sirrance an gane karka daga muryarka ba bukatar daga murya to kuma anan wajen asirrance akwai da yawa kuskure da muke yi in ka karanta shi a cikin zuciyarka to bai zama karatu ba ya zama tunani an gane kenan dole bashin ka ya rika motsawa amma ba tare da fitowar sauti ba tare da fitowar sauti ba saboda wani zai zo ya rika amfani da huddo sauti da yawa sai ka rika barda wanda yake kusan ka kuma wani shi kuma kuskure ne fadih dole ka jire ta ka tsakaita ka san kaman a cikin al'umman da kake kenan ya zama an kai kadai ne wanda kake ka za ka dai dan kadan sauti dan kadan shi ma dan abinda ake bukata anan asirta sauti ba daga shi ba sirrantar da sauti ba daga shi ba kenan karka zo kai yanda zaka dami wani ko kuma ka hana ma wani ya zama tu sauraron ka yake haka za ka ga a cikin azkar ko ruku'i ko na sujada wasu mutane suna daga muryar su wannan bai halatta saboda duk mutumin da yake kusan ka shi ko ba zai samu nutsuwa ba to kaga Allah zai iya kama ka akan cewa ka shiga haƙƙin shi to mu je zuwa ga maganar Abdullahi dan Umar ko jayyid Abdullah dan Umar Allah ya kara yarda a gare shi ya kara yake cewa wazittu kuma na kara kaza da me da me ya kara daga cikin ababen da ya kara akwai aiwa assalamu assalamu ala nabi kuma ha na'am wahdahu la sharika lahu waɗannan lafuzza guda biyu da Abdullah dan Umar ya kara maganar da malamai suke ba kara su bane yayi haka nan kawai min indiyatihi haka kawai yaga ya kamata a kara a sun zo a cikin wata siga ta daban ta at-tahiyya dama kalmomi ne wanda akwai su a cikin tahiyya ba kara su bane yayi an gane kuma an karantar da mutane kaza shi lokacin da ya tashi dauka wajen manzalla sai kara mushi wadannan kalmomi an yi su shi da yazo karantawa sai kara wadannan kalmomi sai ne ke cewa wazittu bimana laysa annahu zada hadha shay min indiyatihi bal innama huwa amrun mashru'un fi din wani abu ne wanda yake shar'antacce kenan ba shi bane a radin kan shi haka nan kawai kara kuma bugu da kari Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin sahabban da aka san su da taka tsantsan na ƙarshe wajen bibiyar abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma Abdullahi dan Umar duk abinda manzon Allah ya baragi ba kari baya daga kafa daga karin da yake wannan dama kari ne wanda ya zo a cikin siga na irin tahiyya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a nan bin baz yake cewa baya abin da ya shahi kenan mun kare akwai abin da ya shahi tahiyya yanzu abu na gaba shine as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa mawdi'uha wa siyaghuha ya ake salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa mawdi'uha a ina ake yin ta wa siyaghuha kuma kalaluwan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kala nawa ne to anan malam ya kawo mana kala guda bakwai inda ake yin ta kuma malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallama yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghayrihi ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana salati a kanshi bimana yana addu'a a kanshi yana ma kanshi addu'a haka kuma a cikin tashahhud wanda yake na farko wa ghairihi da wani ma tashahhud din wanda yake ba na farko ba me yake nuna maka me za mu fahimta daga nan za mu fahimci ana yin salatin annabi a cikin tahiyya ta fari ana yi a cikin tahiyya na biyu hasba fahimtar shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani kuma zai kawo dalili malai ce wa sanna zalika li ummatihi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnantawa al'ummar shi haka bimana kenan su yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haisu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi bayan sun ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu har zuwa karshen tahiyya yan sun yi wannan sun kare ko abin da ake bukata a gare su kuma sai su yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka ce assalamu ala nabiyyi ko kuma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wanda zaka wadi a cikin me a cikin tahiyya yanzu bayan shi kuma sai kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malam albani yake cewa allamahum anwa'an min siyaghi salati alayhi sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su siga daban-daban wannan kuma yana daga cikin rahamar da ubangiji subhanahu wataala ya ga wannan al'umma saboda kar a kawo wani abu daya wanda bai da na biyu sai aka nawa'a ga kaza in ma kaza ga gari ga wani wanda bai kai shi tsoba in ya ga gari ga wani wanda bai kai shi kaza ba to shi ita ma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kala ne daban-daban anan kafin mu ci gaba akan abin da malaka yake hadi mu koma magana a bin baz yake cewa kaifa takunu salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam yaya sal da Allah madaukakin sarki yake cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima inna allaha lalle ubangiji yusalli ala annabi yana salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malaka ce anan kaifa takunu salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam min indillah yaya ne salatin da Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma wa kaifa salatul abdi ala annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ne mu daidaikun bayi mu kuma salatin mu da zamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamu ma manzon Allah shi kuma me ake nihi da shi me ake nihi da na Allah me ake nihi da namu malam bin baz yake cewa as-salatu min indillahi abin da yake cewa salatin da ubangiji subhanahu wataala zai yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sana'uhu ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallama sana'uhu alaihi fil malaikati yabo da Allah madaukakin sarki zai yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabo da Allah madaukakin sarki zai yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin a wajen malaiku Allah ya yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan shine salatin ubangiji subhanahu wataala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane kenan yabon da Allah zai yi a wannan bawana ne mai da'a mai biyayya mai kaza mai kaza mai kaza wannan yabon da ubangiji zai yi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine salatin Allah akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da can da Allah yake cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi so malaiku suna yi ba haka nan malaiku ta salatullahi ala al-abdi sana'ullahi alaihi ba ubangiji subhanahu wataala yayi salati ga bawa shine Allah ya yabi wannan bawan a wajen malaiku haka kuma wa rahmatuhu iyyahu Allah ya rahama ga wannan bawa bi rahmatihi bi tawfiqihi fi dunya wal akhirah Allah ba shi tawfiqi bima dacewa da abubuwan suke daidai a rayuwar shi ta duniya da gobe kiyama kuma karshe wa idkhalihi aljanna Allah ya sanya shi gidan aljanna a gobe kiyama wannan shine salatin ubangiji subhanahu wataala akan wa akan bawa zaman to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wane shi malaka wa amma salatul abdi ala annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu salatin da zamu yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ake nihi da shi shine addu'a lahu mu rika yi mishi addu'a gana mu rika roƙa mishi alheri wat tarahhum alaihi aka kuma da tausayawa a gare shi sai malai ce wa hadha ya'ni an yusallu kama amara wa yubayyin lahum zalika wa bayyana lahum zalika mutane su yi salatin nan kamar yadda aka umarce su kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani ga yanda za ku muni salati siga ta harko imana kala na harko na salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid malaka wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam wannan salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ne shi da kanshi yake rokawa Allah so yake rokawa kanshi yake roka ma kanshi abubuwar suke na alheri a wajen Allah mai girma da buwaya ga tarjuman ta kama haka Allahumma salli ala Muhammadin ya ubangiji kayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana kayi me yake ne salati anan tsira ka rubuta tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma dukkan wani abu wanda yake na yabo da girmamawa su tabbata akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala ahli baitihi ya ubangiji ka rubuta wannan tsiran akan iyalin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iyalin gidan manzon Allah kuma su ne waɗanda suka yi imani da shi wanda yake da alaka da su ta jini kuma suka yi imani da shi amma irin su Abu Lahab da suratul masari tazo ta yi kaca-kaca da shi bai cikin ahlul baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana ne sai mutumin da ya yi imani da Allah duk dangantakar da kake da wani salihin bawa dangantakar nan taka bata iya amfana maka komi a wajen Allah subhanahu wataala in ba imani kai da Allah ba shine wata manzon Allah yake cewa Fatima salimi min mali ma shi'ti la ubni anki min Allah shay'a, ki tambaye ni duke da nake da a cikin rayuwa Fatima in baki bana iya tsira na miki wani abu a wajen Allah subhanahu wataala. Manzon Allah yake yaddace shaka ko ga can Allah ke ba mu misali wa daraballahu masalan ko lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lutin ko Allah ke buga misali ga mata take guda biyu da suka kafirce wa Allah. Matar annabi ce karshen malumta da usalaha kasancewar ka salihin mutun karshe annabi annabi nuhu da annabi lut matan su guda biyu na ƴan wuta ne. Allah ce kana ta su waɗannan mata take guda biyu sun kasance tahta abdaini suna karkashin wasu bayinmu guda biyu salihaini bayin namu managarta ne annabi nuhu da annabi lut. Amma ina matsalar da aka samu fakhanatahuma sai suka yaudare su. To Allah ce falam yughniya su annabi nuhu da annabi lut ba sa iya tsina nawa su waɗannan mata take nasu falam yughniya anhuma min Allah shay'a ba sa iya hana musu komi. Allah ce gobe kiyama za mu ce musu waqila dukhulan nar ma'a dakhilina ku shiga wuta tare da masu shiga. Annabi nuhu banda matar shi a cikin ɗiyan shi ma akwai wannan wanda Allah ya mu labarin shi a can cikin suratul hud. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلي انه عمل غير صالح كان هكذا فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. النبي نوح عليه الصلاه والسلام شي ما دان شي هكذا تهاو لوكتين الله ايكو عذاب ذا هلكر ده الامه ده بسوي ايماني ده شي با سي غاشي غا دان شي يانا تيا دانا زو غا شيغا سما cikin wannan jirgin ruwan nan dan yana cha a baba zan tayi hausa mun can dusa yana ce mishi la asima al yama min amri allah ba ho wanda zai tsira a yau illa man rahima sai wanda Allah ya rahamce shi ya kasance a cikin wannan jirgin ruwan suna cikin tattaunawa wa hala bainahuma al-mawj sai igiyar ruwa ta shiga tsakanin su fa kana min al-muqraqin sai dan ya zamanto daga cikin halakakku. Annabi Nuhu sai yake tambaya ya ubangiji kai alƙawarin zaka tsiratar da ni da dina iyalin gidana kuma alƙawarin ka gaskiya ne ya Allah amma kuma ga dana ya halaka. Sai Allah ya ce innahu laysa min ahlik shi wannan dan bai cikin iyalinka. Me yasa? Saboda innahu amalun ghayru salih shi dan naka a karan kanshi aikin banza ne bi mana ya aikata ayyuka ba suke ba mana garta ba bai imani da abin da kazo da shi ba. To kaga kenan anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake magana akan wa ala ahli baiti Allah yayi tsira ga iyalin gidana kenan waɗanda suka yi imani da shi suka gaskanta shi suka bashi kariya da kulawa kenan ka wannan kuma zai zabura da duk wani mutumin da yake da awancin shi dan ajin tabarakallah ne ko kuma gidansu in ajin tabarakallah ne wa kasancewan ku suwa ne baya hana idan ɗaya daga cikin ku bai aikata alheri wa ubangiji subhanahu wataala ya azabtar da shi ba inda kuka yi alƙawari da Allah cewa ku gidanku kun tsira. Idan dai zaman to manzon sallallahu alaihi wasallam zai cewa Fatima wanda yake cewa hiya bid'atun minni wa ana bid'atun minha ita kamar wata gaba ce a jikina ni ma kamar wani gaba ne a jikinta. Manzon Allah ya ce mata ba zan iya yi miki komai a wajen Allah ba ki aikata alheri. To idan zaman to manzon Allah ya faɗi wa diyar shi haka Fatima mahaifiyar Al-Hasan wal Husain matar Aliyu da Abi Talib diya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama diya ga Khadija bintu Khuwailid manzon Allah zai faɗi mata ka gani ta kowane bangara yar manya ce kuma managarciya ce ita kin ma ta gari ce amma manzon Allah ya faɗi mata haka kana kaga min babi aula mu wanda suke dan jigari sai ya ce wa ala azwajihi Allah ya tsira ga matattakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kalubale ne ga dukkan shi'a wanda zai rika zagin sahabu zai rika zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zurriyatihi haka kuma Allah ya tsira ga zuriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji kama sallaita ala ali ibrahim kamar da kai tsira ga iyalin gidan Annabi Ibrahim innaka lalle kai ya ubangiji hamid abun godiya ne majid abun girmamawa ne wa barik ala muhammadin ya ubangiji kai ka barik ala muhammadin shine azziya Allah ina ka ce albaraka ana nihin albarka zuwa annama wa ziyada Allah kai dadin tsira Allah kai dadin albarka akan wa ala muhammadin akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala ali baitihi kuma haka akan iyalin gidan shi wa ala azwaji haka kuma matattakin shi wa zurriyatihi da zurriyar gidan shi kama barakta ala ali ibrahim kamar da kai albarkanci iyalin gidan annabi ibrahim innaka hamidun majid malik ita wa hadha kana yad'u bihi huwa fi nafsihi sallallahu alaihi wasallama madalla sallallahu alaihi yana karanta wannan addu'a shi a karan kanshi wannan kenan siga ta farko ta yanayin tahiyya da ake yi bayan an karanta salatin annabi bayan an yi at-tahiyya bayan tahiyya kuma yanzu abin da zai ba kenan salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama siga ta biyu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أوبنجي كيدة تنسيرا دع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دع إياليشي كمان كيدة تنسيرا دع النبي إبراهيم دع إياليشي يا أوبنجي كين أبو غوريا كين أبو جنجناوا ya ubangiji ka dada albarka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji ka rubuta albarka ka dada albarka akan iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ka albarkanci iyalin ibrahim ka albarkanci ibrahim da shi da iyalin shi innaka hamidum majid wannan ita ma siga ce ta biyu bi mana kala na biyu na tahiyya wanda shi ma zaka iya karanta shi to waɗannan sigogin kamar da aka karanta na tahiyya haka shi ma na salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yanda wancan tauqifi ne wannan shi ma tauqifi ne babu zancen ka ƙara ko kuma aka ce kai ma ka koshi larabci yau zaka ya kirkiro salati sabu faqad kufita an isar maka guda bakwai siga na gugul siga guda bakwai aka karantar da ka duk ba su ishe ka ba dole sai ka je ka ƙaro wani salati na daban wanda duk abin da wani zai faɗi ba zai kai abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imama da daraja wanda ya fito daga bakin manzon Allah shine abin da kake da kat kake da garanti akan shi dan me zaka je ka kama wani abin da wani kirkira shi daga baya daga dukkan wata wani yanayin siga na salati wanda bai zo a cikin sigar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi abin da yake kan mutum mai imani ya nisance shi shine zaman lahiyar ka kai wani abu kana yi ne dan ka samu lada ko ladan nan ga aka ce wanda zaka koyoya wanda Allah ya turo maka takanas akan cewa in ka koyi shi ka tsira wa in tuti'uhu tahtadu in kuka mashi biyayya kuka mashi da'a ko shiru automatically to miye kai naka na rikici na bibiyan a wani ya ce kaza ana ta gardama ana ina lahi shi lahi ne wanda manzo Allah ya hade shi ba ga wanda manzo Allah ya hade kuma an ta wani amaki amma manzo Allah kishiya wanda manzo Allah ya kai shi wannan shine abin da yake ibada kuma dukkan mutumin da zai bauta wa Allah kai tsayi kamar kanka adalci adalcin da zaka kama kanka shine wannan ibada da kake yi so ne kake Allah madaukakin sarki ya rarraka kai haka ne yardan nan ta ubangiji subhanahu wataala an yi ittifaqi ba samu sabani ba kai tsaye duk mutumin da ya da'a ga Allah ya da'a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kakkai biye ko ina in ka tsaya akan waɗannan to tabbas ka tsira kuma haka ayoyin qur'ani suka ce kuma haka hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bayyana kuma haka sahabban manzo Allah suka rayu akai suka bauta wa Allah har Allah ya tabbatar tun suna raye da cewa waɗannan mutanen su ne masu imani da gaske waɗannan mutanen masu imani ne waɗannan mutanen Allah ya yarda da su su sun yarda da Allah to indai ibada kake so kai ka samu ladan ibadan da kai ka takaita akan wannan ka huta ma kanka amma da ka shiga kwashe-kwashe ka kamo can ka saki ka kamo can kana ta abubuwa babu dalili kai da kanka baka san ba waye ya saka a ina ne aka faɗi meye yanda ake abin baka sani ba duk abin da ya shahi al'amarin rayuwa kana iya mutun kara banda abin da ya shahi addini saboda lokacin da za a dauke ka a kai ka aje a saka ka cikin ramin nan ba abin da zai hudda ka in ba aikin da ka aikata ba ba ruwan Allah da cewa suwa da suka batar da kai bai iya tsinana maka komi bai iya kawo maka agajin komi kuma bal hasali ma abin da Qur'ani ya hodi mana gobe kiyama tsakanin wanda ya batar da waɗanda aka batar sai an zo an yi tattaran alatsi ne suna ta tsine wa junansu Allah ya umurri ga mala'iku a kwashe su a wutar su tattaunawa ce mara amfani Allah shirye da mu mu tsaya kan sigogin nan guda biyu in yaso insha Allah sai mu dasa daga inda muka tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله